Hello.
Are you one that here?
Da zuciya ta yi dillin dillin
baby zuciya na dillin dillin ni na yarda da hobi na baby na safa da san ka na karya kumallo auren ka shine buri na lissafi na sauran ka waye ne musu balo
gashi kina kelle fatar jikin ki kamar wani tsada buri na shine auren ki idan kin yarda sadakin ki koda nawa ne na yarda zan bada dan haka ke na rike soyayya ba sake ke ma karki sake ki bana anan take kina tafi gani a bayan ki kamar tayin ki ke sanki a raina ya zauna yana mini dillin dillin ranar wanka